بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله جمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد تا الشيخ الامام القدوه العلامه المجتهد شيخ الاسلام موفق الدين ابن قدامه rahmatullahi alayhi ibn qudama ya rasu 620 rahmatullahi alayhi darasin mu na 9 na zamu tashi ne gaba ta 71 inda malai yake cewa wa afdalu ummatihi abubakar as-siddiq mafi falala daga umman manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam shine abubakar as-siddiq abubakar Abdullahi ibn Uthman ibn Amir kenan Abubakar as-Siddiq wato shine yafi falala daga cikin dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akinna as-Siddiq minhum afdalu
shiya
Abubakar ya rasu ne a shekara ta nawa ya rasu Abubakar as-Siddiq ta 13 yana da shekaru 63 kenan to mallan yace thumma Umar al-Faruq sai kuma wanda yafi falala bayan Abubakar as-Siddiq shine Abu Hafs al-Faruq Umar ibn al-Khattab kina Umar ibn al-Khattab wanda ya musulunta a shekara ta 6 ne da bisa ya rasu a shekara ta ne rasu Umar 23 ko ina shekaru 63 kamar da Raqiya ya faɗa maka ka 23 na'am sai kuma Uthman yace thumma Uthman bin Nurayn sai kuma Uthman bin Nurayn shine na uku kamar da Ibn Taymiyya yake faɗa yanda suke a khilafa haka suke a wajen falala in zaka dauko su Abubakar Umar Uthman Ali a khilafa to haka kuma suke a wajen falala daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan kaga Uthman Abu Abdullah Dhunnurain kenan Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan ya kasance mai kudi ne kuma nake mai kyauta shine an shi khalifanci bayan Umar dan Khattab da ijma'in ahlus shura shi ya karbi khalifanci so ahlus shura hazalo tunda aka kashe shi da hijja kenan shika ta 35 ko bayan hijira ya sha miya sosai ya kusa 100 din ya kai 90 shekaru 90 a cikin zantukan da aka yi game da shekarun da a duniya ahlus shura an samu su na'am Abdurrahman bin Auf na'am Ali bin Abi Talib eh yawa now sewa sa'd na'am sa'd na'am he shi Usman din eh sewa rabiu sai talha sarada az-zubair
zubair
bin abdullah an kawo shi ko unga Aliyu Uthman Sa'ad Talha Zubair Abdurrahman sune to kun ga da ijma'in su shine an shi yasa wannan khalifancin ko yake summa Ali sai kuma Ali al-Murtaba radiyallahu anhum ajma'in sai kuma Ali ibn Abi Talib shine Abul Hasan Ali ibn Abi Talib yasna Abu Talib nam yasna Abu Talib Abdul Manaf haka ne a ai tambaya ne ba to haka wata a ringa rike wannan so ya rasu a shekara ta 40 bayan hijira shi Ali ibn Abi Talib dan ka duba har khilafa ta Abubakar shekara biyu ci da yan watanni kana tunda ya rasu 13 kaga Annabi ya rasu a shekara ta to kaga shekara ta 13 kaga shekara biyu da bai wuce wata 3 da yan watanni Abubakar ya khilafa shekara ta 11 daga Rabiul Awwal zuwa Jumadal Akhira karshen shekara ta 13 ke shi kuma khilafa ta Umar shekara 10 ce da wata 6 da kwana 3 tun daga kata 23 har zuwa 13 ko 13 har zuwa shekara ta 26 hey ta 23 na 23 har zuwa 23 na har zuwa shekara 10 Adul Hijja kenan haka Uthman shi kuma shekara 12 shi Uthman shekara 12 daga shekara ta nawa kenan 23 daga ai 24 tunda Dhul Hijja ne ai eh Dhul Hijja ne 23 haka kenan sai zama kenan Muharram shekara ta 24 shi ma Dhul Hijja zuwa karshen ta ta 35 eh kinan khalifanci kaga shi Ali kenan sai ya fara kinan yaushe khilafa ta shi 36 nan kenan zuwa ga ta 40 wato ka 40 kenan haka aga ya fara daga Dhul Hijja nan ne zuwa ga Ramadan cika ta 40 idan ka hada khilafa gaba daya to zaka samu na babu na babu ba kadan ne na mallam mu ci gaba jama'a saboda lokaci mallam yace lima rawa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ba ga abinda Abdullahi dan Umar Allah ya fara masa yarda ya rawaito kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam hay mun kasance muna fada annabi na raye afdalu hadhihi al-ummati ba'ala nabiyha Abubakar wanda yafi falala bayan annabi a wannan al'umma shine Abubakar na Siddiq thumma Umar thumma Uthman thumma Ali fa yablugu zalika an-nabi sai wannan ya isa ga annabi fala in ke annabi musu wannan bi musu kun ga abin da yake kenan tabbatacci malin yace wa sahhatir riwaya ana Ali radiyallahu anhu annahu qala khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abubakar thumma Umar walau shi'tu la sammaytu thalith shine cewar mafi alherin wannan al'umma bayan annabin ta shine Abubakar sai Umar inda naso da na ambaci na uku kuma Ahmad ya fudda wannan Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin Zilalul Janna وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر إنك تورانا ويتوى فتوى بكو تفاد بايان النبا ودى منزني تباب وانده يبالنا أكن أبو بكر الصديق وانن al-ajurri ya kawo shi a cikin shari'a haka Allah kai a cikin shari'a usul i'tiqad haka al-haythami a cikin majma' haka dabarani a cikin al-awsat da a cikin akwai Isma'il ibn Yahya at-Taymi to shi nan kadhab mani to mallan yace wa huwa ahaqqu خلق الله بالخلافه شي واكينا ابو بكر كو شي ني مفي داچيوا دا يفي حقي الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيان النبي سودا مي لفضله سودا ابن دا غريشي نا فلالا و سابقتي سنن كوما رغايا دا يي وجن مسلمنتا ابو النبي يا غباتر دا شي وجن با دا صلاه وتقديم النبي له في الصلاه annabi ya gabatar da shi wajen ba da sallah ala jami'i sahaba ga dukkanin sahabbai gaba da radiyallahu anhu wa imamu sahaba ala taqdimi da kuma sahabbai da suka hadu akan gabatar da Abubakar wa mubayati da kuma mishi mubaya'a walam yakun Allah li yajma'ahum ala balalah nabi kasance ba wai yasa haduwarsu akan bata Allah bai sanya haduwarsu akan bata thumma min ba'dihi Umar radiyallahu anhu sannan kuma bayan Abubakar sai Umar radiyallahu anhu saboda abin da gare shi na falala wa ahadu minene a gaba wa ahadu abi bakr ilayhi tunda kaga shi Umar da ya samu khilafa bayan Abubakar yawa to shine sai kuma Uthman litaqdimi ahli shura lahu kaga shi kuma ahli shura wanda muka ambata a baya thumma Ali radiyallahu anhu li fadlihi da bayalan shi wa ijma'u ahli asrihi alayhi da kuma ijma'in da aka samu na in zamanin shi wa haula'i al khulafa ar rashidun al mahdiyun wannan khulafa din da suke shiryayyu alladhina qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan annabi yace fihim game da sha'aninsu alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wannan sabaqa dhikruhu wa qala sallallahu alaihi wa sallama al khilafatu min ba'di 30 sana khalifanci baya na shekara 30 kaga fakana akhiru ha khilafata ali radiyallahu anhu to karshe wannan shekarun shine khalifanci na shi ali radiyallahu anhu to wannan kenan malam yace har yau wa nashhadu lil ashra bil janna muna shedawa ga waɗannan goma cikin hadisin ce Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zaid fil janna wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah fil janna wannan hadisin da Tirmidhi ya fitar Albani kuma ya inganta shi a cikin Sahihul Jami to wannan hadisin kaga muna shidawa ga wannan goma muna shida cewar ɗan aljanna ne saboda me muka ce masa haka ɗan aljanna ne kama shahida lahum annabi kamar annabi ya shidanta masa haka fa qala yace Abubakar fil janna Umar fil janna kamar da muka ci wa kullu man shahida lahun nabi bil janna dukkanin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mashi ɗan aljanna inda ya tabbata a hadisi ingantacce annabi ya ce wara dan aljanna ne shahidna lahu biha za mu shida mishi cewar dan aljanna ne ka kaulihi kamar da yace al-Hasan wal Husain sayyida shababi ahli aljanna yace Hasan da Husaini sune shugabannin samarin yan aljanna har yanzu wannan annabi ya tabbatar da wannan wa qawluhu li Thabit ibn Qais da kuma zancen shiga Thabit ibn Qais innahu min ahli aljanna innahu min ahli aljanna haka yanzu wannan akwai tabbatar mashi da aljanna da haka wannan guda goma gaba ɗayan su aida ba ka ji khulafa da aka ambata haka Talha ibn Ubaydillah kenan wanda an kai shine yawmul jamal a jumal al-akhira shekara ta 36 haka Az-Zubair ibn al-Awwam shi ma hanya daga cikin wannan guda goma rasuwar 36 shi ma jumadul ula haka Abdurrahman ibn Auf wanda rasuwar 32 shi kuma dannan da yankin 30 rasuwar su mafi yawa haka Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma wanda rasuwar sa hamsin da biyar bayan hijira haka Sa'id ibn Zaid 51 haka Abu Ubaida Amir ko Ibn Abdullah Ibn al-Jarrah shi ma ya rasu shekara ta nawa ga ta 18 wannan da'un din ta Amwas shi tace same shi Abu Ubaida to duk wani annabi ya shedanta mai dan aljanna ne zamu ci wani dan aljanna ne Al-Hasan da Husaini yanke haka Thabit ibn Qais zamu ci musu ɗan aljanna inda kaga hadisan Al-Hasan Al-Hussein sayyida shabab alal janna kaga ingantacce ne labani ya hassana shi a cikin Sahihul Jami kamar da Tirmidhi ya fitar da shi haka shi ma Thabit ibn Qais innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil janna kaga annabi ya shaida mai ciwar dan aljanna ne kamar da ke a cikin Bukhari da Muslim kenan ina fata mun fahimci wannan malin yace wala najzim li ahadin min ahli al-qibla bi jannatin wala nar ba mai jazami mi yanki a saki mu ci ma wani dan aljanna mutu dan aljanna ina wa yace kai shi aljanna kuma cewa dan wuta duk wannan ba daidai bane da ka ba a ce mutun dan aljanna ko a ce yar aljanna kamar yanda ba a ce wani yayi shahada na kuskure kada a ce muna mai fatan shahada Ali ibn Abdullah al-Madini a cikin al-i'tiqad yace rajauna lahu shahada haka ake fada muna mai fatan to ta mutu ne fatana na kuda ita shahada ana mata fatan dai shahada eh hakikanin shahada to nan tana ga Allah da kuma cewa ne shahidi wani shahidi yawanci ba a ce wannan ko a ce man wanci yar aljanna din tana sadaka ko zakka ko kaza wannan bai cikin gaskiya abin da yake na ahlus sunna kaje ko da hawaya zaka wannan karatun haka usulus sunna zaka ga malami ko ina kaje zaka ga wannan karatun ba sabobin ka ce wannan aljanna ko wani dan wuta to wannan fa sai akwai nassi illa man jazama al-hurrasu sai wanda annabi ya jazami a yanki cewar dan aljannan ne ko dan wuta lakinna sai dai mu narjulil muhsinin muna kyautata jizato muna fata lil muhsin ga wanda yake mai kyautatawa wana khafu alal musi sannan muna jin tsoro ga wanda yake mai mummunan aiki to sai dai wannan dan haka idan kuma aka samu an ayyana ka cewar kai dan wuta ne amma ce maka dan wuta kamar wa Abu Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib amman annabi ko Abu Lahab kun ga zai Abu Lahab ya tabbata dan wuta tabbati da Abi Lahabin wa tabba kun ga yanzu wannan zamu tabbatar cewa dan wuta ne kai tsaye dan me ba da dalili akan haka haka daga cikin wanda muke da dalili akan su a sunna dan wuta ne akwai Abu Talib Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib kaga bi digin da aka kai duk irin hidimar da yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam halin digin da yaso ya musulunta amma kaga Allah bai bashi wannan gamdakar din ba da haka bai mutu da imani ba da haka Annabi ce ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib hadi samu da ran gumi amma aka ce ina dan wutan da ne ga hadisin Bukhari ko haka shi ma Umar ibn Bashir daga Muslim wato Muslim to akwai irin wannan idan kai kamar yanzu Amr ibn Amir al-Khuzai haka Annabi ya ce ra'aituhu yajurru am'ahu finna na ganshi yana jin in cikin shi a wuta kaga yanzu wannan akwai dalili akai to in akwai dalili na Qur'ani ko sunna zaka ce wannan dan wuta ne so wannan kenan insha Allah anan zamu dakata insha Allah darasi na karshe sai mu tashi gaba ta 83 wala nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bi dhanbin insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah